Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Elikaya. Ajiya Juma'a ne babban jami'in diplomasiya na kasar Mali ya bukaci dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da ke kasar ta yammacin Afirka da ke fama da rikicin ta'addancin masu ikirarin Islama sama da shekaru goma su fice nan take. Yana mai cewa sun gaza wajen aikinsu. Ministan harkokin wajen Abdullahi Diop ya bukaci hakan a wani jawabi da ya yi kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Yace tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya bata cimma manufofinta ba kuma tana haifar da rashin yarda a tsakanin jama'a. Tun a shekara ta 2012 ne kasar Mali ke kokarin shawo kan mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. A shekara ta 2012 ne aka tilasta wa 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayi daga rike madafun iko a garuruwan arewacin Mali tare da taimakon sojojin da Faransa ke jagoranta. Amma suka sake yaduwa a cikin Sahara inda suka fara kai hare-hare kan sojojin Mali. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya tawaga mai sama da sojoji 15,000 sun zo ne bayan 'yan watanni a wannan yaki da ke zama ɗaya daga cikin ayyukan Majalisar Dinkin Duniya mafi hatsari a duniya. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 ne aka kashe a ƙasar tun shekara ta 2013 a cewar Majalisar Dinkin Duniya. A jiya Juma'a ƙasar Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur ƙasar Pakistan da karɓar kuɗin sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asiya bata samu wani ragin biya na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministansa na fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur din da kuɗin sin wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage wa Pakistan farashin man fetur din ba. Jagoran shiya a yankin kasar Haiti ya ce tallafin jinƙai zuwa Haiti na buƙatar a duba tasirin gungun wasu 'yan bindiga masu makamai da ke jan akalar wasu sassan kasar. Ya bayyana hakan ne gabanin tattauna da ƙungiyar tarayyar Turai a watan gobe. Duk wanda ke son kai kayan jinƙai Haiti to sai ya samu fahimta da gungun Ralph Gonzales. Wanda shine Prime Minister St. Vincent da Grenadines wanda har ila yau shine shugaban al'ummar Amurka ta kudu da kuma Caribbean ya bayyana haka a zantawa. Amma dai bai ba da bayanin yanda za a daidaita da gungun ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai cimma buɗaɗɗe kuma ƙaƙƙarfan tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da yake yi a ƙarshen makon nan. A ziyarar aikin da aka ɗage a watan Fabrairu don zargin wani balan-balan ɗin leƙen asirin ƙasar Sin da ya shawagi a samaniyar Amurka. Jim kaɗan gabanin kama ne sun ajiye Juma'a. Blinken ya shaida wa taron manema labaru cewa jami'an Amurka za su yi maganar gaskiya keke da keke da sun kalla mura da dama. Da yake magana a gefen ministan wajen ƙasar Singapore Vivian Balakrishnan da ya kawo ziyara. Blinken ya ce Amurka za ta tabbatar gasar da ke tsakaninsu da Sin ba za ta juye zuwa fito na fito ba. Ba a da ƙwarin gwiwa sosai cewa ziyarar za ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Juma'a kakakin ma'aikatar wajen Sin Wang Wenbian ya ce Amurka na ɗaukar Sin a matsayin kishiyarta ta farko da kuma abokiyar ƙalubale mai ƙwari wanda ya ce hakan babban rashin fassara abin yadda yake ne. Ya ce gasar da ke tsakanin Amurka da Sin na rashin sanin ya kamata ne da cin zali kuma zai tura ƙasashen biyu ne fito na fito da kuma raba kan duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Saudiya zai ziyarci Tehran mataki na baya-bayan nan na maido da hulɗar diflomasiyyar tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya a cewar wata sanarwa da Iran ta fitar a jiya Juma'a. Sanarwar ta ce ministan harkokin wajen Saudiya Yarim Faisal bin Farhan zai gana da takwaransa na Iran Hussein Amir Abdullahian a yau Asabar.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Benin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu yi wayoyi da yan magana kan kira adun tafiya. Zamu duba yadda tsaro ya kasance a shekaru 8 na mulkin shugaba Muhammadu Buhari, don mu ga wani hali ake ciki yanzu, don kuma yin hasashen ina aka dosa. Kamfanin tsaro na Beacon Consultants da ke bincike kan sha'anin tsaro ya yi dogon bincike kan tsaro na shekaru 8 din shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mun karin bayani.
Wato bisa ga alƙaluman da muke tattarawa a ƙarƙashin shekaru 8 da shi shugaba Buhari yana mulki, jihar Borno ita tafi samun yawan mace-mace, baya ga ita sai jihar Zamfara, jihar Kaduna da kuma jihar Niger, sannan jihohin Benue da sauransu da suka biyo baya. Bisa ga wayannan shekarun 8, alƙaluman jihar Borno ya kama 300,000 da dan abin da rage kadan daga 700 a karkashin wayannan shekarun nan guda 8. Amma idan ka ware watan Mayu, wato a watan Mayu na shekara 2023 a wanda akan shi ne muka yi wannan reporting, jihar Plateau shine aka fi samun mace-mace da mutum 126, sai kuma jihar Borno wanda ke bin bayan jihar Plateau to ita kuma da mutum 97 a watan Mayu. A takaice dai abinda muka gani kenan. Idan ka zo kuma da satan jama'a don karban kudin fansa, to kusan a shekarun nan guda 8, jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Kaduna da jihar Niger kusan su ne suka fi yawan wannan matsala na sace-sacen jama'a don karɓan kuɗin fansa. Abin da ya biyo baya sai jihohin da suke kudu maso yamma, su ma ana samun yawan alƙaluman wa'annan sace-sacen jama'a don karɓan kuɗin fansa.
Da yake rahoton ya yi duba na tsanaki, musamman kan abubuwan da ya faru a watan Mayu na wannan shekara, ko mai alƙaluma ke nunawa? Bari kuma mu koma baya kaɗan. Dokta, yi mana ƙarin bayani mana akan yadda aka tunkari ƙalubalen tsaron na yayin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Wato malamin, idan muka duba dangane da martani wanda jami'an tsaro suke kaiwa, lalle ba shakka ƙarƙashin mulkin shugaba Buhari ya kashe kuɗaɗe masu ɗumbin yawa akan ɓangaren tsaro. Kana ma iya cewa ba tare da shakku ba na cewa a ƙarƙashin wannan jamhuriya na huɗu da muke, babu wata gwamnati wadda ta kashe kuɗi a ɓangaren tsaro kama gwamnatin shugaba Buhari. Ya kode ya karɓa ragaman mulki a shekara 2015, kudaden da ake ware ma ɓangaren tsaro a kasafin kuɗi kenan biliyan 900 ne, ko dan abin da ya kama haka nan. To ko da ya sauka wannan abin kenan, adadin kudin da aka ware ma tsaro a cikin kasafin kuɗi ya kai triliyan 2.3. To kaga kenan ƙari kusan na kashi 300 a cikin 100 wanda ya yi wa ɓangaren tsaro. To ma'anan wannan shine ƙarin makamai da muka gani a ɓangaren tsaro, daga abin da ya kama da soja, wato rundunar soja ta sama da ta ƙasa da ta ruwa, duk mun ga ƙarin makamai wanda ma kusan tana aikiwa nahiyar Afrika, Nigeria kusan yanzu tana da fada aji saboda yawan makamai da sojojin take da shi. Sannan haka in ka je sauran bangarori na tsaro, wato ta kike dai ina sanar tana cewa bangarorin tsaron nan suna da yawa, in ka fara kida sun fi 20. To dukkan su kowanne ka daga za ka ga akwai irin wannan karin yawan makaman da karkashin bangaren. To haka ma dangane da walwala na jami'an tsaron nan, shi ma mun ga ingancin sa a karkashin mulkin shugaba Buhari. Abu na uku shine karin yawan su ma'aikatan su kansu, ya bayar da umarni an dauke sabbin ma'aikata a yawancin bangarorin nan tsaro, daga abin da ya kama da sojoji zuwa ga yan sanda da ma sauran bangarorin na tsaro, kusan duka an ga wayannan. To a karkashin wannan kuma muna iya ambatar irin horo, wato training kenan, wayannan bangarorin tsaron suka samu a karkashin sa. To sai kuma muka zo mu ga operation wanda ake yi wayannan bangarori na tsaro, daga abin da ya kama na sojoji da kuma sauran ma bangarorin tsaro, kalli an yi hubbasa sosai karkashin gwamnatin shugaba Buhari. Sai dai inda gido ke saka, inda matsalar take, dukkan wayannan yunkurin da yayi bai kai ga rage yawan makemake da ake samu a kasa ba. Ba shakka daga shekara 2015 zuwa 2016-17 mun ga rage abinda makemacin da ake samu, ko da ya shi daga mulki yawan makemacin ya kama kasan kusan 2013. To a shekarun sa na farko ba shakka ya samu ya rage wayannan zuwa 2005-2007 haka. To amma daga shekara 2021 sai abin ya killa ya kai har ga 10 da wani abu a dan kai, haka ma shekara 2022 ya kai har sha mutum 12,000 wanda suka rasu a kasa saboda matsalar tsaro. To kaga kusan an koma gidan jiya. To abinda ya faru a karkashin wannan lokacin, ko dai karbar gaman mulki, matsalar ta'addanci ne a arewa maso gabas ke ta yawan makimacin nan, sai ya samu cikin wayannan yunkurin da na ambata da farko aka rage wannan matsala na ta'addanci a arewa maso gabas. To amma kuma sai sabbin matsaloli na tsaro suka taso a arewa maso yamma, matsalar yan bindiga wato banditry, sai kuma kudu maso gabas wayannan masu fafutukan awari wayanda suke kai yara da suke kashe-kashe, da sauran matsaloli na cikin gida wayanda kuma sun masu kara bullukai a sauran yankuna da jihohi, wanda ya kai ga yawan wannan adadin. A takaice abin da ke kan nuna an rage matsalar ta'addanci, amma kuma sabbin matsaloli sun taso suka zo suka kawo yawan wayannan mace-macen da na ambata. To a takaice dai yana da wuya in dai kai amfani da alƙaluman kashe-kashe da ake zama kasa ka ce an yi hubbasa wurin bangaren tsaro, wato nan da ayyukan da jami'an tsaro suke yi kenan.
To yanzu kuma bari mu duba halin da ake ciki yanzu dangane da kamulo da shugaban kasa Sanata Bola Ahmed Tinubu akan sha'anin tsaron. To shin waɗanne matsaloli ne ke shafar sha'anin tsaron da kuma yadda za a magance su? Za mu dora daga inda muka tsaya. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro, wato Beacon Consultants. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu dora daga inda muka tsaya. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu dora daga inda muka tsaya. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na da ɗan gari, shirin da sashen labarai na muryar Amurka ke kawo mai sauraro. A wannan mako muna kanan Dabo, inda muka leƙa ƙaramar hukumar Gabasawa muka kuma shiga garin Shargalle zamu kuma ji labarin yaya aka samu tarihin wannan gari. To ya sunan malamin da kuma mukami.
Sunana Idris Sulay. Yawa kawasawa lokal gamer.
Kai ne.
Ni ne mai unguwa.
To wannan gari Shargalle yaya aka yi aka samu wannan suna wannan gari Shargalle?
To mu asalin wannan gari ya samu Shargalle. To muna da wani dattijo ne ana cewa sana gangare. To shine asalin sa yake yawo haka kaman ajeji. Yake dan saro itace. Yake zuwa yake sassakar kota. Yake ratayawa a kaman warki na mutanen da. Warkin kaman yana wannan za a je mai fata. Akuya to yin karin ga dinda zuwa da wannan kurfi da zuwa gatari to yin ka dinga yawo a wannan guri kana saro itace na kan burfale to sai ka zo ka sassake wannan kota mu kuma a kauyance to zamu sayi wannan kotar muhu da magirbi mu dinga zuwa muna sassabe muna gyara gonaki muna yin noma muna cin abinci to shine shi kuma a lokacin to gurgu ne yana ta waka a Shargalle to shine sai muka sa masa na gangare Shargalle
to muna batun kaman shekaru nawa kenan
kai abin zai kaman mu a yayin mu kaman nan zai kaman shekara zai kai shekara 46
yafi shekara 46
eh yafi shekara 40 garin to shi kuma da mutuwarsa bai fi a shekara 43 ba ko da 4
to kafin shi din da ya sunan garin
gazara eh
to yanzu kenan sunan gari gazara ya bace sai
shi ya bace shi Shargalle
eh me ne shi kuma ma'anar gazara
shi ma'anar gazara kamar in ka taho hanya zaka iya amfane da mutanen kauyuka a ce kanawan gazarawa
shi kuma yaya aka yi gazara ya samu suna
to ai ka san mutumin da muna da rijiya ne a jeji ana ce mata shada koko
shada koko
eh to asalin wannan
wata
eh
ka shada koko
kamar ko yanzu ka je zaka iya sa koko ka kan mato ruwa ka zo ka sha
ruwan na sama
ai ruwan na sama to asalin garin kenan sai a ce mun tafi gazara mu hawo ruwan shada koko
to shi wannan Shargalle
me yan garin nan aka san fa ne shi ke yan garin nan mu yan
garin
nan muna amfani da kiwo da noma shine abin da muka fi karfi ga shi
baya
da shi za mu iya zuwa yaran mu suna zuwa kan garuruwa haka suna neman abinci suna kawo mana
to yanzu mutane baki idan sun ji sunan garin Shargalle shin akan yi muku tambaya ko ya mutane su ne idan sun ji sunan garin na kudai
za mu iya jin dadi mu ba mu damu ba duk sanda aka kira mu mutanen Shargalle ba za mu bata ran mu ba mu halin asalin garin mu kenan ko daga wannan kasa in ka ce kasar Gabasawa dokar gamen Shargalle ba damuwa
shi wanda ya sa Shargallen ko ta sana'ar da yake
shi wannan ita ce sana'ar sa ta sassaka
na gangare
eh ba shi da ita he nona he kiyo he sassakan nan ita ce aikin sa
daga garin Shargalle mun leka garin Birgimar Kura za mu ji yaya aka samu wannan suna ta Birgimar Kura to zaka bayyana mana suna da mukami
to ita kwamiriyar kura ake sa'a ba
a za ka fara bayyana mana sunanka da mukami
to ne suna na Musa Haruna yan uwa ne wasan da shi garin Birgima
shin wannan gari na Birgimar Kura yayi aka samu wannan suna a bamu tarihi
yana aka samu wannan suna gari da aka na Birgima shi dai gari ne san da ka hada shi rabi Fulani rabi Kanawa shi samu yin gari suka tare da wannan gari Birgima kenan
Birgima
yawa a ya samu Fulani da Kanawa ne shi kenan mali su samu Birgima shi kenan gari tare Birgima
to ya aka yi aka samu kuran
a wannan hadin Fulani da Kanawan shi ne aka ce Birgimar Kura
to
kin gane yau ki fahimci haka shi ne malaman gari suka ce to mu wannan gari sun saki ne ga Fulani ga Kanawa to abin ma ne sai sai to garin musulun sabbin mai kula shi ke ne tare haka
muna batun shekaru nawa
ne sai tsara arab ka ya fa 40 ya aga ne ka 50
ya sai
kwarai kwa
to a da din an yi wani yaki ne ko wani wannan ko kowace
ba wani ba wani yaki hirma da ya hada kuma garin mu abin da ga an hada shi cin ruwa ne kawo za ta wata kasa mu kuma ka dalla kuma kai nama na
ruwa
ba gani ruwa da gidan ruwa ne kike cin gidan ruwa eh kuma kin yabi ne mun a za ka hada wannan garin kana
ne so
ka tunda hausan ko kuma da fulani kokwa
to kenan dai garin da fulani
ne ni fulani ne dama ai abin da ga mi kenan eh
to me garin
nan suka yi fice da shi daga noma da shi kiwo shi kenan suna garin nan
to wani gogor mai a garin nan ta fuskanta
gogor mun zama lafiya ka garin wani gogor kuma da aka garin nan tun da aka so mashi a cikin zama lafiya muke
shi me wanda ya saka manya ne mutum ɗaya ne ko ko
manya ne iyayenmu ne yawa iyayenmu ne suka saka shi nan garin ko kuma alin su hina ginin sa girin mu ne Allah malafa datti da ne malami
masu sauraron mu a tara mako mai zuwa domin jin wani tarihin wani garin a kanan dabu
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
ka sauka kai ne ina huyi zaki duk lokacin tabaka dan kai ilahu yayi tifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu ya rantsi washi kiranka kai ne na yansa kallon kallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya umbada da gurka waye cikin alinta kan baya jare rika da ba shi ba an kaji shi roka ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyale ka ba wuya muzaka sansanin sa bai ne mai zuwa da zuka na biya uban girma kai nake wadege namar makamai ne mai shiri da wasa bin gida musanta ne gaskiyar numfansa Kira yake sarki ko gatar fiyarsa ba shi kore mai nema ubace shi sa kai ubansa alkasin dole ambatarsa kai duwa da shan Allah wa ya hausa mansa kai ta ka kai ta su annabi iyawa Allah lar ilahi ya kai kake riwa kai ka faru ba farko kai kake tawowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dan tayawa annabin mu bai tuta ran da ke tsayawa tambura ake rima cancanin mazaje shashiri na Allahu ba amma garaje kai cika da haiba ne shi yazo da saje arzikin ka dinga shi kan cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar abinci ka babu ba kamar kirinka wanda jiya san Allah ya jiyo kiranka ya masihu ya musa wa yake diyaka almakiri su ibin ya ake saninka mai mayar wacin haske mai farin idanu mai zarazarin yatsu mai fadi a zango mai mayar wacin gashi mai taya ka auno mai mayar wacin goshi sansanin sanannu mai cikakkiyar gamba shan da duk ya kyale ka ba wuya muzaka sansanin sa bai ne mai zuwa da zuka na biya uban girma kai nake wadege namar makamai ne mai shiri da wasa bin gida musanta ne gaskiyar numfansa cira yake sarki ko gatar fiyarsa ba shi kore mai nema ubace shirinsa kai ubansa alkasin dole ambatarsa kai duwa da shan Allah wa ya hausa mansa kai ta ka kai ta su annabi iyawa Allah lar ilahi ya kai kake riwa kai ka faru ba farko kai kake tawowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dan tayawa annabin mu bai tuta ran da ke tsayawa tambura ake rima cancanin mazaje shashiri na Allahu ba amma garaje kai cika da haiba ne shi yazo da saje arzikin ka dinga shi kan cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar abinci ka babu ba kamar kirinka wanda jiya san Allah ya jiyo kiranka ya masihu ya musa wa yake diyaka almakiri su ibin ya ake saninka mai mayar wacin haske mai farin idanu mai zarazarin yatsu mai fadi a zango mai mayar wacin gashi mai taya ka auno mai mayar
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.